Allah sarki hubbina. In gaya miki wani abu mana.
Ai zan ga wani.
Hubbi ina matakar kaunar ki.
Hubbi na kenan kai kullun ka zufa abin da kake ga mu.
Fa ai tabbas wannan kalmar ita ne ta cancance ki domin kuwa irin soyayyar da kike mu babu ta yadda za a yi in ya saka miki.
Wai ya kai ka san mai yana san.
Hubbi kenan. Na yi mamakin wannan magana da kika yi mu. Yanda zan gane kina so na abu ne a bayyane bayan yake ni da nake da shi a gare ki sannan kuma duk lokacin da na kira ki Hubbi kikan ajiye abun kowa ki zo nawa kina bani lokaci fiye da yanda nake tunani ko kiran ki nayi kina yin waya sai in ji kin yanke kin kira ni misali like kamar idan na kira ki kina busy sai in ga kin kira ni sannan kuma ki bani hakuri ko da wako kuke waya sannan kuma a duk lokacin da na kira ki ko me kike yi kikan bar shi ne kawai ki zo direct in ga iya wannan abin ya isa in gane cewa soyayyar da kike mun ba na wasa bane
to idan kuma ina yin haka saboda na cimma wani manufa na ne
Hubbi kenan tabbas zan ci gaba da san ki koda ko kina yi ne dan ki cimma wani manufa domin irin kyautata min da kike yi Hubbi ba ni da wani kyautata wanda zan yi in biya ki
Ana so ki hobi ma ina son ka an kuna ka ji
Bazan bar san kiwa ko wai ki da wake ganna ba na bar mi ki zuciya ta ko wai ki sana a ta kiwa ni ban ci dole ba amma ba zan ki soyayya